asusu na wani kamfani ne mai suna Philip Brad Limited wanda gwamnatin tarayya ta zuba kudin jari a ciki amma asusun kamfanin yana bankin Keystone ne a maimakon babban bankin Najeriya kuma mutane shida ne ke sa hannu a cikin asusun akwai Gaius Jackson Obaseki da Andrew Yakubu dukan su tsofaffin shugabannin ma'aikatar man fetur da Igbokemo Bayesa da Dawa Joseph Sama da BJ Debi da kuma Buba Muhammad dukan su ma'aikata ne a NNPC din
so prior to the account of this company in December opened on the 4th of August 2012 with account number 10058.
A nan Senator Dino Melaye wanda ya banka daubadar alad ne yake bayani cewa muna mamakin wannan asusu yana bankin Keystone kuma akwai dalar Amurka miliyan 137 da 86,462 wanda aka bude a ranar 1 ga watan 8 na shekara 2012 sannan a ranar 19 ga watan 9 na shekara 2016 ana da kuɗi a cikin wannan asusu dalar Amurka miliyan 648 da 179 da 487 bincike ya nuna cewa ranar 18 ga watan 11 na shekara 2016 an ɗebi kuɗi dalar Amurka miliyan 4 daga cikin wannan asusu babu lambar BVN mai magana da yawun majalisar dattawa Ali Sabbi Abdullahi yayi ƙarin haske akan wannan badakalar
a nashi fahimta da nashi bayanai yace akwai tambayoyi masu muhimmanci da majalisa ya kamata ta yi don ta gano me gaskiyar wannan al'amari to aka takaice dai yace akwai rudani da kuma boye-boye ko kuma dai wani abin da ba daidai ba a cikin al'amarin baki ɗayanta to shi yasa ya kawo wannan koke ga majalisa yana kuma bukatar majalisa ta nada committee ta ba wannan maganar ta kaita ga committee da ake kira public accounts wato committee mai lura da kudin jama'a baki daya na tarayya to ina ganin an yadda da wannan kuma an ba ita wannan committee dama su je su yi binciken wa'annan abinda Senator Dino Melaye ya gabata
akwai wa'adin da kuka ba wannan committee din
eh an ba su wa'adin sati hudu su yi aikin
na yi kokarin samun mai magana da yawun ma'aikatan man fetur ta kasa Indo Ogamado domin ya yi min karin bayani akan wannan kamfanin da asusun amma kokari na ya citira Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria